VOA. Voice of America. VOA. Manasang program Sunku. VOA.
Yawa, kai amma wannan kida kai. Ba ku kuma muka samu.
Eh, sunana David Samson Hassan, aka David Swazo.
David Swazo kace ko?
Yes, eh, David Swazo.
Swazo din.
Nickname ne kawai.
Amma nickname din na ga yayi.
Nagode.
Ya ake ka fara waka, ga kai sai iya kidan jita din nan gwani sha'awa har na fara gangadawa.
Wallahi, na fara koya ne hankali a hankali. To har sai kai ga matsayin muna iya bi muna waka. Har ta kai ga muna yin production, muna iya yin kiɗa, mu voice din duka.
Ai, na ɗauka a ƙasa Turai nake da naji.
A
shi baƙaƙe mu sun iya.
A sosai, rege kenan.
Oh, rege kake yi?
Yes.
Muna zance shekara nawa? Da fara waka.
Da fara waka, gaskiya ya kai bakwai.
Bakwai?
Yes.
But you look so young.
Yeah.
Wani irin saƙonni kake isarwa?
Gaskiya, saƙon da nake bayarwa yana ba da saƙon yadda za mu gane rayuwa na duniya kuma yana wucewa, sannan kuma moto ina shine be yourself.
Be yourself.
Eh, ina kokarin in nuna mutum kokari ya baiwansa, kar ya duba baiwan wani, ko da waka kake yi abinda ka fi kwarewa a kai, kayi shi kuma kayi shi da zuciya daya.
Da wace waka aka sanka?
Eh, wani waka ne, Allah ne.
A rera mana.
Okay. Allah ne waye baka gida da kuɗi da mota har kake waiwai. Allah ne lafiya da mata har ma kana wedding. Allah ne it's not by power, it's not by mala. Allah ne kana nan 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 nana har ma kana waiwai. Allah ne
ita wannan wani sako ake isarwa?
Eh, wannan sakon da na isa akai shine duk abin da Allah ya baka a duniyar nan ka san da cewa Allah ne ya baka, ba mutum bane.
Kar mutum yayi gadara.
Kan mutum yayi gadara.
Wace ce bakan dambiyar ka?
Gaskiya Allah ne din nan ne.
To, banda ita sai wace ce ta biyu?
Eh, wani wakan soyayya ne.
Ita wa kaiwa?
You are the one. Kawai yana rera shi duk kawai.
To, ai dan yona mu ji. Saboda wannan abin da kai yana ta biya da ni.
Okay. Excuse me, lady, wanna talk to you. I like to introduce myself to you. Ke kadai ke ce kike sanya zuciyata. You are the only one who knows how to amuse me, girl. Please don't make me cry. At the ghost, the ghost, I could say to every drawer. Tana de kyo, tana de kyo. Kai, ke kya.
Wow. Why is that? Okay, you try.
Ito gaskiya mutane suna da yawa, dake in kana koyan wannan zaka ji gurin mutane daban-daban. Amma wannan ana ce mai Brother Raymond London.
A London yake?
A'a. Ni ne mai
kai London.
Eh, Brother Raymond.
Wani irin kalubale ka taba fuskanta?
Ito gaskiya wani lokaci ana ganin kamar abubuwan da muke yi ba abu bane mai kyau. Ana ganin muna yawo da jita kuma muna koya, sai dinga mana kallon kamar abin da muke dai ba zai taimaka mana ba. Bayan mun san muna da bege da cewa wata rana Allah zai taimake mu a harkar, kuma za mu faɗa kar.
To, wannan ƙalubalen,
eh,
ka yi aiki a kansa, ka nuna mutane cewa kai wannan tunanin naku ba ka yi kyau.
Sosai na yi, kuma mutane da dama ma sun ga sun fara ganin abin ba.
Kuma ya yi tasiri?
Sosai, ya yi tasiri, kuma na yi imanin zai ƙara yin tasiri zuwa gaba.
Me babban burinka a harkar waƙa?
Babban burina a harkar waƙa shine wata rana in isar da sako in zama legend. Wanda ko da bana nan za a
ce. Kamar legend?
Yes. Kamar Bob Marley.
Kamar Bob Marley.
Ko kuma mai gidana BDO.
To Allah ya yi idan.
Amin amin.
To al'ada nan, al'ada shirin da muka yi wa mawaki. Yi sai dai kai kuma tun kafin mai maka tutsiyan ma ka sasa ka kore mu.
Gaskiya ne, dama haka ake son mawaki ya zama ever ready. Duk lokacin da aka ce ka gwada wani abu ka yi shi irin da zumma kuma da zuciya daya.
Sai tun da ka faro da waƙar biyu ne sai a rufe mana da waƙar biyu.
Okay. Yeah, VOA, 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 Allah ya muku albarka.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.